バキまあ、いやんかうや。Wata guguwa ta taso a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. To amma mahukuntan jam'iyyar sun ce ba haka lamarin yake ba.
Cewar ita jam'iyyar APC bata san da wannan abu ba. Kuma ta yi kuma yan nemawa APC fitunu ko kuma masu fatan su ga akwai wutar rigima ta tare APC su suka kitsa wannan labari.
Kalaman ministan Shari'a Abubakar Malami sun tada kura a jihar Sokoto.
A matsayin ne na chief law officer shi ya nuna kenan dukkan da aka aikata cikin Shari'a a Najeriya shi yake aikata. Muna son Malami shi fahimci nan wajen Sokoto ba shi aka yi ba.
Jama'a assalamu alaikum. Ranar Litinin da ta gabata ne wasu labarai suka karaɗe kafafen watsa labarai da ma na sada zumunta dake bayyana cire shugaban riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, gwamna mai malabuni na jihar Yobe, tare da mai gurbin sa da takuransa na jihar Niger Abubakar Sani Bello. Wasu rahotannin ma cewa suka yi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya cire shugaban na riƙon ƙwarya. A yayin da aka yi ta yaɗa hotunan bidiyon shigar gwamna Bello a sakatariyar jam'iyyar ta ƙasa a Abuja, inda kuma ya ɗare kujerar shugaba. To sai dai kuma jin kaɗan bayan kammala wasu taruka a ofishin jam'iyyar, gwamna Sani Bello a taƙaice ya musanta labarai da rahotannin da ake bazawa na sauyin shugabanci a jam'iyyar.
Ina acting chairman na party, mun ci gaba da aikin party. Kun miti na kiyaye ka saboda convention za a yi. Abin da ya kawo mu kenan, sannan kuma mu ratsar da chairmomi. To maganar ce ko ba ni ban san inda wannan magana yana zuwa. Akwai fa'idoji da ake yi in ma garin ne.
Daga bisani kuma director watsa labarai na jam'iyyar na ƙasa Salisu na inna Danbatta ya yi cikakken bayani akan abin da ya wakana a sakatariyar jam'iyyar.
To abubuwa muhimmai guda uku ne suka faru a wannan babban ofishin jam'iyya na ƙasa da ke Abuja. Abu na farko, shugabannin kwamiti na riƙo sun yi taron su. A garin yin taron kuma suka rantsar da shugabannin jam'iyya na jihohi su guda 36 da kuma na yankin birnin tarayya Abuja. Shi aka fara yi da safen nan tare ya kewaye armashi, an tashi lafiya sun fito suna murna makaɗa na bin su, ka san yadda wurin nan yake idan ana irin wannan muhimmin taro. To bayan an gama wannan kuma bayan azhar sai kwamitin da aka nada wanda zai yi aiki akan ba ita wajen jam'iyyar shawara akan yadda za ta raba mukamai ga shiya shiya a fadin kasar nan, shi ma ya kawo rahoton shi. Kuma wanda ya wakilci shugaban jam'iyya na riƙo Alhaji Mai Malabuni a karɓar wannan rahoto shine mai girma gwamnan jihar Niger. Sa'annan akwai gwamnoni kamar guda 9 ko 10 waɗanda sun hallara aka yi wannan sha'anin arziki da su. Aka gama lafiya, na tabbata dukkan gansu ku da kanku ma. Aka yi taro lafiya, aka gama lafiya. Sakataren jam'iyya ta shaka da mutane da magoya baya da masoya abin gwanin ban sha'awa.
To me yasa gwamnan jihar Niger ya wakilci Mai Malabuni?
To akwai a cikin tsarin jam'iyyar APC akwai article 14 wanda ya ba wato wanda yake suka fito daga shiya daya da shugaban jam'iyya mai girman mukami damar ya riƙe mishi riko idan baya nan. Shi mai girma Mai Malabuni ya yi tafiya ne baya kasar, shine kawai dalili. Amma duk wani wanda yake wani raɗi-raɗi ko yake yaɗa labari na kandan kurege cewar an sauya shi ne, ba haka bane. Haka sakataren jam'iyya ya bada sanarwa a nan Abuja tunda safiyar yau da labarin ya fara bulla kafofin yaɗa labarai na internet din nan, cewar ita jam'iyyar APC bata san da wannan abu ba, kuma ta yi kuma yan nemawa APC fitunu ko kuma masu fatan su ga akwai wutar rigima ta tare APC su suka kitsa wannan labari. Sa'annan ita jam'iyyar APC tana da ka'idojinta na fiyar da harkokinta. Idan za a yi musayar wani shugaba ko wani abu irin wannan, suna da ka'idojin da za su yi, ba kawai zuwa za a yi wani wanda ba san kowaye ba ya ce shi ya ji ya gani an yi. To a ina aka yi, me ya shaidar an yi, waye ya yi, wani taro aka zartar da wannan? To duk babu. Saboda haka wannan labari ina kira ga 'yan ƙasa da masu sauraron waɗannan kafofi na watsa labarai su yi watsi da shi, domin gaskiya babu ƙashin gaskiya ko misƙalar daratun a cikin shi.
kamar yadda aka sani cewa jihar Sokoto na ɗaya daga cikin wuraren da ake takaddamar shugabancin jam'iyyar APC tun bayan gudanar da tarukan zaben shugabannin jam'iyyar a matakin jihohi, inda bangarori biyu ke da awar gudanar da zabuka daban-daban tare kuma da fitar da shugaba na jiha. Bangaren tsohon gwamnan jihar Sanata Aliyu Magatakar da Wamako na da awar zaben Isa Sadiq Acida a zaman shugaban jam'iyyar, yayin da ɗaya bangaren na Sanata Abubakar Gada da ɗan majalisar wakilai Abdullahi Balarabe Salami suka yi da awar zaben mai nasara Muhammad a zaman shugaban jam'iyyar a nasu taron lamarin da kuma ya kai su a gaban kotu. A makon da ya gabata, ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami da tsohon gwamnan jihar Kano Ibrahim Shekarau sun jagoranci wani bikin rarraba kayan tallafi a jihar Sokoto, waɗanda Abdullahi Balarabe Salami ya samar ga jama'ar mazaɓarsa, inda ministan ya ambaci mai nasara Muhammad a zaman zaɓaɓɓen shugaban jam'iyyar na jihar.
Chairman zaɓaɓɓe. Na jam'iyyar APC na jihar Sokoto. Chairman tabbatacce. Wanda shari'a ta tabbatar. Alhaji mai nasara Sani. Mun bayyana Sokoto saboda an saki ran shugabanni na gari. Shugabanni na alheri ba shugabanni na tsiya ba ko tsiya-tsiya. Shugabanni masu gina ga masu gina al'umma ba masu rusa su ba. Kuma shugabanni na tamu ba irin tasu ba ce.
To sai dai kuma kalaman na minista sun bar baya da kura, domin kuwa shugaban bangaren na Wamako Isa Sadiq Acida ya kira wani taron 'yan jarida inda ya kakkausan suka akan kalaman na minista.
A mun fahimci Malam Ibrahim Shekarau bayan ya sha kashi a Kano ya yi kulle-kulle ne na ƙarya, ya haɗa kai da ministan shari'a an ji ya samu odar kotu ta ƙarya. Allah ya tona mishi asiri, an ta afilkur ta yi watsi da ta maida jama'iyyar nan inda ya kamata. Saboda haka halin da yake ciki yanzu ya ɗauko wannan damuwar ya faɗo mun da ita a jihar Sokoto. Abu na biyu, abin da ban mamaki, lokacin da aka yi shari'ar gwamnan jihar Sokoto an ce an kashe mu da ƙuri'a 342, amma musa akwai ƙuri'a wajen 16,000 waɗanda ba a yi zaɓe ba, namu da aka lalata. Sannan mun ba da duk abin da ya kamata na shaida don a tabbatar mana da gwamna. Amma dai an haɗa kai da Abubakar Malami aka kwace mana gwamna. To an yi ta faɗa mana wannan ba mu yadda ba, sai gashi an taho ga zaɓen shugabanni. Mun yi zaɓe mu lahiya lau, sai gashi ya ƙulla ya tahi ya sa an yaudari kotu, an amso wai wata court order wai ga wanda anka zaba. Case din ga hoyana wurin appeal court a matsayin na chief law officer shi ya nuna kenan duk wannan da aka aikata cikin shari'a a Najeriya shi yake aikata ta. Muna son malamin shi fahimci nan wajen Sokoto ba ta kai bace. Sannan mun ga abin da ya faru lokacin da aka yi zaben kananan hukumomi a jihar Kebbi. Mun ga abin da ya faru ga Rumfatai, mun ga ya kasa kawo Rumfatai, mun ga bala'in da anka yi a Rumfaci. To muna fatan ba wannan hushin ne yake son shi zo shi samke gare mu, domin ba mu ƴan jihar Sokoto mun haka sai Rumfatai ba a jihar Kebbi. Tana abin da ba mu mamaki ne ya zama alkali ga abin da aka gaban kotu wurin campaign na siyasa.
Yanzu da yake wurin taron siyasa na wannan karayen ba ku ganin kamar propaganda ce ta siyasa kila duniya jira action naku.
Ai mun yi kira ga mai girma shugaban Najeriya da ya cire shi domin bai cancanci zama ministan shari'a ba, inda har zai zo shi din wannan a gaban campaign. Ka tuna malami ya yi rantsuwa cewa zai yi adalci ga dukkan ɗan Najeriya, zai tsare gaskiya, ba zai so wannan ya ki wannan ba, ba zai dauki wannan ya bar wannan ba. Yayi rantsuwa da Qur'ani an karanta mishi yayi wannan, amma ji ya fito ga hili ya gudu ga wanda suka zo ga wanda ba shi so. Sannan shi ba dan jihar Sokoto bane, amma dai yadda ya lalata jihar Kebbi, ya lalata jihar Zamfara, ya lalata jihar Kano, so ya lalata jihar Kano, ya lalata jihar Kwara, shine kuma ƙetaro ya tona so ya lalata jihar Sokoto. Saboda haka ne mu kira ga shugaban kasa da shugabancin jami'ar APC na tagaggauta koran malami, domin shi ba alheri bane ga wannan jami'ar ta.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Muhammad Nasir, tun da Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.